This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Na fatan an lafiya. Murtala Faruk sanin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Juma'a, 31 ga watan Mayu shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanun labarai.
Wani harin da dakarun Amurka da Birtaniya da na Birtaniya suka kai ya kashe mutane 16 tare da jikkata wasu 35 a Hodeida a Yemen. Dakarun Isra'ila sun kai har-hare a fadin zirin Gaza wanda ya sanadiyar kisar mutane 13 a wani sansani inda mutanen da suka rasa mahallansu suke neman mafaka. Wani harin da dakarun Ukraine suka kai ya afka wata tashar safarar mai a tashar Port Harkov a yankin Krasnodar na Russia.
To kanun labaran kenan. A bangaren rahotanni za ku ji yadda a nan Amurka masu taimakawa alkali suka tabbatar da tuhume-tuhume har 34 da ake yi wa tsohon shugaban kasar Donald Trump, wanda yanzu haka kuma shi ne dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican a zaben da za a gudanar a watan Nuwamba. A jamhuriyar Nijar ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan makomar kasar gumin dan bindiga a Najeriya Baleri da wasu ɗan ta da kayar baya da jami'an tsaron Nijar din suka kama.
Da kwannan Najeriya ce kadai ya kitaro ni mun kama sai mu ba saboda akwai wannan rijejeniya gare mu da suda. Yanzu abin ne ya sauya saboda wannan ɗan matsaloli da muka samu ta tsakanin mu da su.
Haka ma za mu kawo muku shirin da dan gari da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya kamar yadda muka same su. Wata tashar talabijin mallakin Hufi Al-Masira ta faɗa yau Juma'a cewa har-haren Amurka da Birtaniya sun kashe mutane 16 sannan wasu 35 sun jikkata a gundumar Hodeida a Yemen. Tashar ta ruwaito cewa har-haren sun auna wani gini ne da ke lardin Al-Haq da gabar tekun Salika a Hodeida, inda wata tashar rediyo take amfani da shi. Sojojin Amurka da Birtaniya sun ce sun kaddamar da har-hare akan mayakan Hufi ne jiya Alhamis a wani bangaren yunkurin su na hana kungiyar mayakan kawo cikas a harkar zirga-zirgar jiragen ruwa a Bahar Maliya. Babbar cibiyar gudanarwar sojojin Amurka ta faɗa cikin wata sanarwa cewa har-haren na dakarun Amurka da na Birtaniya sun afka wurare 13 da suka auna a yankin da ke ƙarƙashin ikon Hufi a Yemen. Yau Juma'a dakarun Isra'ila sun kai har-hare a fadin zirin Gaza, inda shaidun gani da ido suka bada rahoton aukuwar har-haren sama a birnin Rafa na kudancin Gaza, inda yakin da aka kwashe kusan watanni 8 ana yi ya maida hankali a baya-bayan nan. Wani harin da ya tada gobara sannan ya kashe mutane da dama a wani sansani inda mutane da suka rasa mahallansu suke fakewa a ƙarƙashin mako. A ƙarshen mako ya haifar da sabon suka. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce yau Juma'a dakarun Isra'ila sun afka yankin Rafa da ma yankin Nusairat a tsakiyar Gaza. Sannan wakilin AFP ya ruwaito zafafan hare-haren bumabumai a yankin Arewa. Wasu har-hare a wurare daban-daban sun kashe jumlar mutane 13 cikin dare a cewar wasu majiyoyin ma'aikatan lafiya a wani asibiti a sansanin 'yan gudun hijira a Daira al-Bala da Nusairat. Rokokin da sojojin ruwan Ukraine suka harba sun afka wata tashar mai a tashar jirgin ruwan Rasha ta Kafkas a yankin Krasnodar yau Juma'a, abinda sojojin Ukraine suka wallafa a manhajar aiki sakonni ta Telegram. Sojojin sun ruwaito fashewar wani abu a tashar yayin da ma'aikata suke kokarin gano irin asarar da ta biyo bayan harin da aka kai da makami mai linzami irin Ukraine na Neptune. Makaman tsaron saman Rasha na zamani sun sake gazawa wajen dakile har-haren makamanmu masu linzami da jirage marasa matuka. Sannan sun gaza kare mahimman gine-gine inda suke adana mahimman kayayyakin bukatun sojojin Rasha a cewar sojojin Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa ta kafar Telegram cewa makaman tsaron samanta sun kakkabo makamai masu linzami biyar da jirage mara matuka 29 da aka auna Krasnodar da su. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Wata kotu a birnin New York a nan Amurka ta tabbatar da aikata laifi kan tsohon shugaban ƙasa kuma ɗan takarar jam'iyyar Republican a zaɓen shugaban ƙasa mai zuwa Donald Trump na bada bayanan kuɗaɗe na ƙarya domin ɓoye wasu kuɗaɗen da ya baiwa wata jarumar fina-finan batsa don taimakawa samun nasarar zaɓen da ya yi a shekara ta 2016. Zara Aminu Fage na ɗauke da fasarar rahoton Tina Train daga New York.
Kotu ta samu Donald Trump da aikata dukkanin laifuka 34 da ake tuhumar shi a kai. Bayan tattaunawa ta kwanaki biyu, masu taimakawa alkali sun sanar da cewa Donald Trump shi ne shugaban Amurka na farko da aka tuhuma a kotun aikata manyan laifuka. An tuhume shi da saka bayanan ƙarya a takardun hada-hadar kasuwancinsa gabanin zaben shekarar 2016. Bayan sauraron hukuncin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a shekarar 2024 ya fice daga kotun, yana mai cewa masu kada ƙuri'a za su yanke hukunci akan makomarsa a ranar zaɓe.
This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people.
Professor a Jami'ar Virginia Barbara Perry ta ce masu kada ƙuri'a kila ba za su hada da Trump ba a zaben.
It would be the case that if he maintains his residency in Florida, a state where convicted felons are not allowed to.
Idan ya ci gaba da zama a Florida, jihar da ba a yarda da masu aikata laifuka su yi zabe ba, a zahiri ba za a bar shi ya zabi kansa ba.
Wata sanarwa da campaign din sake zaben shugaba Joe Biden ya fitar ta ce a New York a yau mun ga cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka. Tsohon mai shigar da ƙara na tarayya kuma farfesa a makarantar shari'a a New York Steve Cohen bai yi mamakin hukuncin ba.
The legal reality is either you believe in the jury system or you don't. And I happen to believe in the jury system. The case was tried. It was tried carefully, at times almost meticulously. It doesn't mean there won't be issues on it.
Shaidu 22 ne suka bayar da shaida a shari'ar da aka shafe makonni 6 ana yi ciki har da editan jaridan tabloid wanda ya bayyana murƙushe labaran da ke sukar Trump da jarumar fina-finan batsa Stormy Daniels wacce ta ce an biya ta ne don ta yi shiru game da mu'amalar ta da Trump yayin da ya musanta da tsohon lawyer Trump Michael Cohen wanda ya ce ya biya waɗannan kuɗaɗe ga Daniels a madadin Trump. Lauyan gundumar Manhattan Alvin Bragg ya ce masu taimaka alkali sun yanke hukunci ne bisa hujja da doka.
While this defendant may be unlike any other in American history, we arrived at this trial and ultimately today at this verdict in the same manner as every other case that comes through the courtroom doors.
A ranar 11 ga watan Yuli ne aka shirya yanke wa Trump hukunci kwanaki kaɗan kafin jam'iyyar Republican za ta tsayar da shi a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a babban taron jam'iyyar wanda za a yi a jihar Wisconsin ta tsakiyar yammacin ƙasar.
Zara Aminu Fage kenan da fasarar rahoton Tina Trend. Yanzu kuma ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Ƙasar Mexico za ta kafa tarihi a ranar 2 ga watan Yuni. Yayin da 'yan kasar za su zaɓi mace a matsayin sabon shugabarsu a zaben da dubbai suke takarar kujerun ƙananan hukumomi da kujeru a matakin jiha. Mexico tana ƙoƙarin zaɓar shugabar ƙasa mace a zaɓe mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar. Yaƙin neman zaɓe ne a cewar wata ƙungiya mai zaman kanta Data Civica ta ce an kashe 'yan takara 30.
Las autoridades electorales y en claro en acuerdo con las autoridades administrativas y de seguridad han realizado un despliegue muy amplio. Hay miles de
elementos de la Guardia Nacional que están acompañando a los candidatos particularmente a los más expuestos. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da ministan tsaron China Dong Jun sun yi ganawar gani ido da ido karon farko don yin shimfidar tattaunawa akan Shangri-La da za a yi a Singapore ranar Juma'a. Jami'an biyu sun bayyana ra'ayoyinsu akan jerin batutuwan da suke ci musu tuwo a ƙwarya, ciki har da batun tsanantar rashin jituwa tsakaninsu akan mashigar Taiwan, tsakanin Philippines da China a kudancin tekun China, da ma manyan rikice-rikicen duniya kamar yakin Rasha da Ukraine da kuma rikicin gabar ta tsakiya. Ganawar na tsawon mintoci 75, Austin da Dong duk sun bayyana muhimman da ke akwai na bada damar tattaunawa tsakanin sojojin bangarorin biyu, sannan sun sha alwashin sake ci gaba da tattaunawa tsakanin kwamandojin bangarorin da ke fada da juna cikin 'yan watanni masu zuwa.
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sai jamhuriyar Nijar, inda masana ke ci gaba da tsokaci kan makomar kasar gumin dan bindigan nan na Najeriya da aka fi sani da Baleri, da jami'an tsaron Nijar din suka kama tare da wasu 'yan tada kayar baya a makon nan. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ta yi tsami sakamakon takunkuman da suka biyo bayan juyin mulkin soji a Nijar din. Daga Maradi ga Mansur Sani dauke da karin bayani.
Hukumar sojan Niger da ake kira Frontal Bishia sun damike babban dan ta'adda Baleri a wani gari da ake ce Makowa Gwani dake cikin Maradi, Jamhuriyar Niger, a yayin da suke wani taron kai hari a cikin Niger da Najeriya. Lamarin tsaro da kasashen biyu makwabtan juna ke fama da shi na cikin abubuwan da ke mai da hannun agogo baya a fannonin ci gaban al'amuran mutanen yankin. Isu Humamman, gwamnatin jihar Maradi na mulkin soja, ya tabbatar da haka a gaban manema labarai bayan godiya da karfafa gwiwa ga jami'an tsaro da kuma kiran shiga al'umma da su ba da gudunmuwar su.
Sai mu Allah godiya, Allah da ya bamu wannan sa'al kamo wannan babban ta'adda da ke cima Baleri da yake a yayin zamfara ta fada da yake neman ruwa jallo a Najeriya, amma har a Niger musamman saboda yana ƙetare iyaka yana barna ya koma. Jama'a su gani su tabbata da cewa jami'an tsaro na jihar Maradi musamman na operation Horto Bushiya tsaye suke tsayin daka saboda su tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan yankin namu, musamman a wannan lokacin da damuna ta fara sauka. Ba taɓa yin irin wannan aikin ba a sani na ko a cikin ƙasar nan gaba ɗaya, ba jihar Maradi kawai ba. Ya kamata a shirya ma jama'a, shine na hannun dama na Bello Turj, kuma a cikin wanda Najeriya take nema a nan arewa yana cikin matsayi na 40. Alhamdulillah sun ba da rahoto kuma ga sakamako ga nan gaban mu. Wa ya gani shike sa yau za mu kira hallo ga 'yan uwan. Ya kamata mu gane cewa irin da muke ciki jami'an tsaro suna buƙatar taimako kan rahoto, abinda na gani bai kwanta mu a rayuwa ba.
Wasu daga cikin al'umman Maradi sun yi tsokaci kan wannan nasara da jami'an tsaron suka samu.
Muna na Shafi'u Mamman, muna fatan Allah ya ƙara ba su ƙarfin gwiwa. Amma ni tsalin da shawarar da nake bada ni ra'ayina da an kama kawai a kashi, to tana yiwuwa kuma Najeriya ta ce a bata shi, kuma akwai labaru da take son ya basu, kuma Niger sai ta ga dama ne za ta bada shi.
Sunana Mutaka wanda aka sani da Shagi, ni tela ne nan sabon gari Maradi. Wannan ba alfahari ne ga kasa ta mutan Niger. Jami'an tsaro suna kokari, suna bada rayuwarsu musakan taimakon al'umma. Tsaro shine cigaban kasa.
Tambayar da al'umma ke yi ita ce kasancewar Baleri ɗan Najeriya ne da sauran mutanen shi, Niger ce za ta hukunta shi ko kuma Najeriya? Malam Abdu Dan Neto na kungiyar farar hula ko daye ya yi tsokaci.
Da bannan Najeriya ce kadai ya ƙetaro nan mun kama sai mu ba, saboda akwai wannan rijejeniya gare mu da su. Da yanzu abin ne ya sauya, abin da ya sauya saboda wannan 'yan matsaloli da muka samu ta tsakaninmu da su, saboda abin da ya kai mu ga hita daga cikin Sadiyawo. To kaga ire-iren waɗannan abubuwa, shi yasa mu yanzu nan Niger in kanmu laifi muna da koti wadda ke hukumta irin wannan abubuwa.
Domin ƙara tabbatar da cikakken tsaro a wannan ƙasa ta Niger, musamman ma bakin iyaka, jami'an tsaron na ci gaba da sintiri lokaci zuwa lokaci domin yi wa tabkar hanci. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
A gaida Mansur Sani, Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Sannun mu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin Daɗan Gari. Shirin haɗin gwiwa wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku, inda a yau Yusuf Mustapha Batsari ne daga gidan rediyon Landmark FM Kwantagora a jihar Niger, Nigeria, zan gabatar muku da shirin, inda a shirin na wannan lokaci mun samu nasarar ziyartar garin Masamagu da ke yankin masarautar Kwantagora a ƙaramar hukumar Magama ta jihar Niger, domin jin asalin kafuwar garin da ma waɗanda suka kafa garin na Masamagu da a yanzu ya haura kimanin shekaru 200 da kafuwa. Malam Atahiru Muhammad kani ne ga sarkin Masamagu ya fara ne da bayyana muna asalin waɗanda suka kafa garin na Masamagu da ma sarakunan da suka mulki garin Masamagu tun daga kafuwarta har zuwa wannan lokaci.
Tarihin garin Masamagu ya samo asali ne, Masamagu ba sunan mutum bane, ba sunan itace bane, ba sunan wani dabba bane. Tsaunin garin kuke gani shine asalin Masamagu. Kuma Masamagu wanda suka kawo Masamagu sun zo ne da sunan yawon halbi. Suka zo yawon harbi nan garin Masamagu, suka zauna, suka ga ya dace, suka ga wuri ya dace su zauna su kafa gari wurin. To shine suka zauna. Wanda ya fara, wanda ya kawo daga Katsina ya fito yana yawon harbi, sannan ya zo ya sauka a gawurin Mahoro. To daga Mahoro ya taso ya zo ya zauna nan. A kwana a tashi sai abokin shi mai suna Akure ya biyo shi. Daga nan suka zauna suna nan su biyu. Suna shagalin su na halbi har inda suka shawara suka ga ya dace su kafa wuri. To da suka zauna suka dubi wuri inda ya dace su zauna, suka kafa wuri, suka dan bukan suka zauna. Kuma garin ya taso ya samo asali ne a an kawo shi ne tun shekarar 1702, shekaru kusa shekaru 200 da wani abu kenan. To daga nan da suka zauna suna nan, shi abokin nashi suka ga ya dace a samu shugaba. To shine Akure aka bashi, shine sarki na farko ga wanda ya fara zama sarki Masamagu. Akure shine fara zama sarki na farko. Bayan Akure ya mutu, wanda ya zo sarki na biyu shine Kuka. Kuka shine zo ya sarauta na biyu nan garin Masamagu. To daga nan bayan Kuka, wanda ya zo sarki na uku, wanda aka dauko daga garin Lagan, shi ma dan sarauta ne, ana ce mashi Jatau. To daga nan bayan Jatau ya gama sarauta, wanda ya zo ya biyo shi daga sarauta shine Shehu. Shehu shine sarauta na hudu. Bayan Shehu ya kwashi tsawon shekaru yana sarauta, daga nan sai wanda ya zo sarki na biyar shine Guda. Shi ma Guda ya kwashi tsawon zamani yana sarauta. To wanda ya zo sarki na shida shine Sulacigai. Sulacigai shine ya zo sarki na shida. To bayan sarautan Sulacigai ya ɗebi tsawon shi zamani yana sarautan shi, sai sarki Umaru. An gane ku? Sarki Umaru shi kuma shi ya samu shekaru 25 yana sarauta. Bayan ya samu wannan shekara, wanda ya zo sarauta na takwas tare da lokacin da aka yi yakin na Gwamatsa kenan, shine Gandu. Gandu yana sarauta aka zo tsaya da yakin na Gwamatsa. An gane ku? Bayan an zo yakin na Gwamatsa ya wuce, wanda ya zo sarauta na tara shine Ganau. Ganau shine ya zo sarauta ya yi sarki na tara. An gane ku? Ya kwashe shekara daga 1950 yana nan mulki, yana tsawon mulkin garin Masamagu. An gane ku? Wanda ya zo sarki na goma shine Kuri. Kuri shine ya yi sarauta na goma. Bayan shi sai sarki Umaru, sarki Abubakar mahina kenan. Abubakar shine mahina. Abubakar ya hau sarauta 1974, ya rasu bayan shekara 20 da wani abu yana sarauta, ya rasu. Bayan rasuwan shi ya rasu 1996, ya rasu. Allah ya mashi rasuwa. To bayan rasuwan shi sai kaninshi shi kuma ya hau sarauta, shine Muhammadu. Shi ma ya sarauta daga 1996 zuwa ya da share shekara 15 shi ma yana sarauta Muhammadu. Daga nan bayan sarautar Muhammadu sai sarki Ibrahim Bello shi ma ya kwashi tsawon shekaru shi ma yana sarauta. Ibrahim Bello bai watan shi biyu ne ba yana sarauta. To daga nan sai shi wanga sarki ya yanganawa Yusuf Muhammadu. Wanda shi ne ke kan mulki yanzu ga sarakuna 14 daga kafin musamu.
To yanzu ka bayyana cewa tun farkon asali mafarauci ne ya zo daga Katsina a asalin kafuwar wannan gari kenan na musamu. To a iya cewa wasu ƙabilu ne mafi rinjaye ko mafi yawa a wannan waje?
Nam garin? Kambari ne.
Yaya bayanin wanzuwarsu da kuma yawaitansu?
To wanzuwarsu kaga duk kowane sarki da na faɗa maka kowa na da zuri'an shi, ka gane ku? Yanzu haka ma zaure na sarauta ina ganin muna zaure kusan 6 ne ko 7, kaga dai shi zauren wanga sarki da ke sarauta yanzu, sai zauren Bello, sai zauren Gano, sai zauren Jatau, zaure huɗu kenan ku? To su ne asalin kafuwar musamman. Dukan mu duka zauren ga da ke gani dukan mu abata ne, ka gane ku? Duk asalin mu abata ne.
Garin na musamman gudai gari ne da ya shahara a bangaren noma da kiwo da kuma kasuwanci tun daga iyaye da kakanni, kamar yadda dai Malam Attahiru Muhammad ya jaddada muna.
To shi dai musamman ba abin da ya suka dogara da shi daga noma sai kasuwanci. Shi baban gada na wanda nake faɗa maka Abubakar wanda ya sarauta na 7 ne ba, babu irin kasuwancin da bai ba. Ya yi kasuwanci na goro daga kurmi ya ɗauko goro ya zo da shi nan. In ya zo da shi nan zai kwataucin shanu kuma ya je da shi kurmi. In ya ji sun yi sai zai sau goro ya dawo da shi. Har inda ya zo yana sana'an gyaɗa ya ɗauki gyaɗa daga nan zuwa Kano. To kuma shi ma yayin ganawa haka ne wanda ke sarauta yanzu. Kuma amma dukansu da kake ganin su nan ba abin da suka dogara shi sai noma. Sai noma daga noma sai kiwo.
Yanzu idan muka dauko ta bangaren fuskan ci gaba musamman na zamani da ƴan siyasa misali kan samar a ire-iren waɗannan garuruka da suke da tarihi. Ya zaka bayyana ci gaban da aka samu ta fuskan siyasa?
Alhamdulillah. Farko kaga tun farko 1976 musamman za a dauki yaro makaranta sai an kai shi Ibito can shi zuwa yi karatu. 1976 shine aka samu cigaba gina firamare nan garin Musamman. Aga wannan babban cigaba ne. Ana nan tahiya ta tahi aka gina asibitin nan. Aga wannan babban cigaba ne. Ko ba shine ba. Kuma a cikin haka tahiya tana ta tahiya har muka samu cigaba. Aka ba mu dama in za a yi sallan Juma'a sai an shiga mota an je Ibito. Sai an kashe kuɗin mota an je Ibito. Ana nan aka ba mu masallacin Juma'a. Shekaru da dama suna yana nan. Kuma asalin masallacin Juma'a yana da tarihi na gaske. Tunda marigayi Muhammadu Macido sai da ya taɓa sallah nan wannan masallacin ya kuma sa wurin albarka. Ha kuma ɗauko nashi gudunmuwa ya ce ga sadaka nashi wanda za a ci gaba da wannan aikin masallaci. To kaga wannan ya duka ci gaba ne. Ka gane ku? Kuma sannan a cikin haka kaga yanzu cikin shekaran gana bana gashi mun samu ci gaba an samu dagaci musamman. Yanzu mun amara dagaci ne. Na farko shine dagaci na farko shi wanga sarki shine dagaci na farko. Duk fadan mai tamata ba sarkin Sudan.
To kamar da yadda wasu garurukan da ke da ɗumbin tarihi ake samun koma baya ta fuskan ilimi da kan wutar lantarki da ma ruwan sha a wannan gari na musamman gu lamarin ba haka yake ba. Don kuwa Malam Attahiru ya tabbatar da cewa tsakaninsa da gwamnatin yankin sai san barka da fatan alkhairi.
A gaskiya ba mu fuskantar wani kalubale tsakaninmu da mutanen gari ko kuma da ƴan siyasa, sai dai mu nemi zaman lafiya tsakaninmu da su. Ko ba gaskiya ba? Kuma addu'anmu Allah ya kara mana zaman lafiya. Amma babu wani kalubalen da muke fuskanta tsakaninmu da su. Ko ba gaskiya ba? In na ce maka ga wani kalubale da ke tsakaninmu da su, kaga na hudu abin da ba daidai ba, ko ba shi ne ba?
To yanzu ina hasashenka misali a ce shekara 50 nan gaba ga wannan gari.
To shekara 50 nan gaba ba ni ma sai kai shekara 50, shekara 10 nan gaba a ce musamman ta wuce wanga matsayin na daga ci. Yawwa.
Sai matsayin haki.
Yawwa ka gane ke ne.
Ma sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin Malam Attahiru Muhammad da ya bamu tarihin kafuwar garin Musamman da sashen Hausa na muryar Amurka da ma hukumar gudanarwa na gidan rediyo Landmark FM Kwantagora, Yusuf Mustapha Batsari da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, wanda ya ce shawarar da shugaban ƙasa Malam Ahmad Bola Tinubu ya baiwa gwamnonin Najeriya da su daina yawace-yawacen ƙasashen waje, su riƙa zama a jihohinsu domin yi wa jihohinsu ayyukan ci gaba, hakan abu ne mai kyau. Ganin yadda wasu gwamnonin ke kwashe kuɗin jihohi suna yin yawace-yawacensu. Sai sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Maɗatai da Magaram da Isuhu Makeri Maɗatai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakuba Mai Aski Badaraka da Haɗabi Mai Kwamfuta Mai Yama suka ce muna kira ga gwamnatin mulkin sojan ƙasarmu ta Jamhuriyar Nijar da cewa ya kamata ta duba ta rage kuɗin makamashin man fetur, ta dawo da shi daidai da yadda kowane talakan Nijar zai iya sayansa a cikin sauƙi ba tare da takura ba, tunda dai wannan man muna da shi a ƙasar. Sai sakon Malam Ango malamin makaranta Yawuri ya ce ina taya gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Ƙauren Gwandu murnar cika shekara ɗaya bisa mulki, sannan ina kira gare shi don Allah ya inganta albashin malaman makaranta musamman na firamare, ganin yadda suka fi kowa ƙarancin albashi musamman ga wannan tsadar rayuwa da ake ciki. Sai sako na gaba wanda ya fito daga Sani Muhammad Tindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce hakika samun lamunin dala miliyan 500 daga bankin duniya da Najeriya za ta samu domin gyara wutar lantarki abin farin ciki ne. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Daga ƙarshe kuma ina addu'a Allah ya sa a yi amfani da lamunin ta hanyar da ta dace, amin summa amin. Sai sakon Garba na Hali Kamba a jihar Kebbi ya ce muna roƙon Allah duk ɗan kasuwar da ke da hannu wajen janyo abinci na tsada a Najeriya, Allah ya yi mana maganinsa kuma ya kawo mana sauƙi a ƙasarmu ta Najeriya. Sai sakonmu na ƙarshe daga Babangida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara a Najeriya ya ce muna ƙara sanar da mahukunta halin da talakawa muke ciki a wannan lokaci, ga yunwa, ga tsadar rayuwa, wa uba ga rashin zaman lafiya musamman mu al'ummar karkara da muka dogara da noma, amma yanzu noman ya gagara, yunwa ta yi mana katutu. Shugabanni ku ji tsoron Allah, ku gyara salon shugabancinku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To Murtala a takaice. Wata tashar talabijin mallakin Hufi a Misira ta faɗa yau Juma'a cewa hare-haren Amurka da Birtaniya sun kashe mutane 16 sannan wasu 35 sun jikkata a gundumar Hudaydah a Yemen. Tashar ta ruwaito cewa hare-haren sun auna wani gini ne da ke lardin Al-Haq da gabar tekun Salika a Hudaydah, inda wata tashar rediyo take amfani da shi. Sojojin Amurka da Birtaniya sun ce sun kaddamar da hare-hare akan mayakan Houthi ne jiya Alhamis a wani bangaren yunkurinsu na hana kungiyar mayakan kawo cikas a harkar zirga-zirgar jiragen ruwa a Bahar Maliya. Yau Juma'a dakarun Isra'ila sun kai hare-hare a fadin zirin Gaza, inda shaidun gani da ido suka bada rahoton aukuwar hare-haren sama a birnin Rafa na kudancin Gaza, inda yakin da aka kwashe kusan watanni 8 ana yi ya mai da hankali a bayan nan. Wani harin da ya tada gobara sannan ya kashe mutane da dama a wani sansani inda mutanen da suka rasa mahallansu suke fakewa a ƙarshen mako ya haifar da sabon suka. Rokokin da sojojin ruwan Ukraine suka harba sun afka wata tashar mai a tashar jirgin ruwan Russia ta Kharkiv a yankin Krasnodar yau Juma'a, abinda sojojin Ukraine suka wallafa a manhajar aiki sakonni ta Telegram. Kasar Mexico za ta kafa tarihi a ranar 2 ga watan Yuni, yayin da 'yan kasar za su zaɓi mace a matsayin sabon shugabar da za su shugabarsu a zaben da dubbai suke takarar kujeru ƙananan hukumomi da kujeru a matakin jiha. Mexico tana ƙoƙarin zaɓar shugabar ƙasa mace a zaɓe mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da ministan tsaron China Dong Jun sun yi ganawar ido da ido karon farko don yin shimfiɗar tattaunawa akan Shangri-La da za a yi a Singapore ranar Juma'a.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da Fiona nan dudu da ta kula da sauti kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk, sai mun nake muku fata alkhairi, ma assalamu.